إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما هك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكن يبود كديا ستبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan malice na Alhamis daren Juma'a a wannan gida na radio mai albarka Radio Liberté domin fadakarwa zuwa ga kawunanmu domin mu gudu tare mu tsira tare kuma mu shiga aljanna tare insha Allah. Yau muna 13 ga watan Jumadal Akhira watanin shidda a jerin watanni na musulunci bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 4 ga watan 12 2025 miladiya. Insha Allah yau fadakarwar mu za ta kasance akan adabu yaumil jumu'a ladabban ranar juma'a ma da irin ladabban da ake so dukkan wani musulmi ya kiyaye a ranar juma'a tunda mun sani ranar juma'a rana ce mai muhimmanci ga mu musulmai tare daga cikin ranaku na Idi mu na sati wanda yake mai metuwa a duk sati da kuma akwai wasu ladabba da addinin musulunci ya kwadaitar da mu akan mu kiyaye su a wannan rana. To insha Allah za mu zano ladabba wanda suka shafi wannan yini ko wannan rana mai daraja mai girma ta ranar juma'a. Na farko daga cikin adab na yaumil juma'a akwai al-iksaru minas salati was-salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kenan akwai yawaita yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a daren juma'a da ranar juma'a. Hadisi ya tabbata daga sahabi Aus bin Aus radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata gare shi, kale yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'a, lalle yana daga cikin kwanakinku ko ranakunku mafiya balala da daraja da daukaka da fifiko, to ita ce ranar juma'a. Ma'ana a cikin sati ranar da tafi kowace balala da daraja da matsayi ita ce ranar juma'a. Kenan da aka ce min afdali ayyamikum, kina ana nihin ayyamul usubu, kina a cikin ranaku na sati inda muna da kwanaki guda 7, to a cikin wayannan ranaku kwanaki guda 7 na sati ranar juma'a ita ce da tafi. In kuma a shekara ne to wannan yawmu arafa ne kamar da hadisi ya tabbata. Kina nan manzo Allah yana mana bayani a cikin kwanaki da yinin mu ko kace ranaku na sati, to manzo Allah ce mafi falala ita ce ranar juma'a. Me yasa? Yace saboda fi khulika adam, a cikin ranar juma'a ne aka halicci annabi Adam, wa fihi qubida, kuma a ranar ne ai qubida ruhuhu, a ranar ne aka dauki ransa kenan wa fihi qubida ruhuhu, kenan a ranar juma'a ne aka dauki ransa, wa fihi nafkhatu, kuma a ranar ce za a yi busa, wa fihi sa'qatu, kuma a ranar ne in aka yi busa kowa zai mutu. Sai manzo Allah ce to fa aksiru alayya min as-salati fihi, yace ku yi wata yi mini salati a ranar juma'a. Yace fa inna salatakum ma'rudatun alayya, saboda salatin da kuke yi za saboda salatin da za ku mini a ranar juma'a, to ana bijiro mini da shi. قالوا يا رسول الله سي سابي suka ce ya maikin Allah kaifa turadu salatuna alayka ta yaya za a bijiran maka da salatin da muke maka wa qad arimta alhali ka zama kashi ya ridige shine wa qad arimta ai bi mana wa qad balita ka zamanto kenan ya zamanto kashi wanda ya ridige kamar da Allah yake cewa a cikin surat yasin qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim wanda a cikin kafaran maka wani zo samu manzo Allah yake ce mai wai wannan kashin ya ridige wani ne zai raya shi saboda an ce musu za a tare mutane to suka ce to kuma sun san mutun ya mutu yana koma kashi ne ridige gani suke Allah ba zai iya sake halitta mutum ba bayan ya zama kashi ya ridige to yayin sabi suka tambaye manzo Allah ta yaya za a bijiran ma alhalin ka zamanto kashi har ya ridige faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wajalla lalle Allah mai girma da buwaya harrama alal ardi ya haramta ma kasa ajsadal anbiya'i kenan jikin kenan annabawa ma'ana ya haramta mata ta ci kenan ganga jiki ta annabawa to wannan yana daga cikin hadisi wanda yake nuna mana kenan wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 1000 da kuma 47 ma'ana mil karan set haka Imam An-Nasa'i shi ma rawaito shi hadisi mai lamba 1374 mil 3714 kenan yana nuna mana wannan hadisi yana nuna mana fadlu kenan yawmil juma'a ala sa'iril ayyam yana nuna mana falala ranar juma'a akan sauran ranaku na sati kuma satakumu sa'atu yawma juma'a kuma yana nuna mana cewa alkiyama za ta tashi a ranar juma'a kuma yana nuna mana cewa annabawa rayayyu ne a cikin kabarinsu kasa battacin su kenan kasa battacin nama annaba kamar da manzon Allah da sabai yace musu in kuka mun salati a ranar juma'a Allah yana bujiro mun da wannan salati ma'ana ta hanyar mala'iku za su zo su nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wane dan wane yayi maka salati kenan yana daga cikin khasa'is ma'ana abubuwan da annaba suka kebanta da shi shine cewa kasabatta cin naman su kenan su suna nan yadda suke kenan yanzu da a ce mutun zai je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama to zai tarra shi kamar yadda yake ya ranar da aka binne shi to haka duka sauran annabawa kuma mu sani annabawa suna da khasa'is wasu ababe da suka kebanta da su wanda su kadai suke da daga ciki akwai alwahayu wahayi annabawa Allah kadai ke ma wahayi misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya yana cewa aya ta 25 wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah mai girma da buwa yake cewa ba mu turo ba gabaninka ya kai wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani annabi ko manzo face mun mishi wahayi cewa lalle babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta face ni Allah fa abudun dan haka kenan ku bauta mune kenan wahayi wannan Allah yana ma annabawa ne dai kenan na biyu daga cikin khasa'is ma'ana characteristic ababan da annaba suka kebanta da shi su kadai suke da akwai al'ismatu fil wuqu'i fil ma'siyah kenan suna da isma wani tsaro da kariya na musamman wajen aukawa sabo ko laifi kenan Allah yana kare su daga aukawa zinubi ko sabo duk da koda za a iya samu suna iya aikata kuskure to kuma amma Allah subhanahu wataala zaka ga baya tabbatar da su akan wannan kuskure din zai zo ya nisar da su kenan ya fadakar da su akan wannan kuskure suke amma annaba Allah yana tsare su daga aukawa kenan laifi ko sabo yasa ake cewa annabawa ma'sumai ne ma'ana abin da yake da ma'sumai ne Allah yana tsare su daga aikata kenan miyagun ayyuka da ayyuka na laifi na uku tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum annabawa idanunsu na bacci amma zuciyarsu ba ta yin bacci kamar da ya tabbata hadisi daga Anas radiyallahu ta bata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal anbiya'a tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum zalla tilalle annabawa idanunsu na bacci amma zukatansu ba sa yin bacci kamar da yazo wannan a Sahih Bukhari mauqufi daga Anas dinda Ibn Hajar yace yana da hukumar rafa kenan wannan Anas ya ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma yazo a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma'asharal anbiya'i tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna yace shi kuma wannan daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda. Manzo Allah yana cikin sunnat Tirmidhi, kuma ya ce hadisi ne kenan hasan sahihun. Kenan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mu taron annabawa idanunmu na bacci amma zukatanmu ba sa bacci. Kenan annabawa suna bacci, idan yake bacci amma zuciyar ba ta yin bacci. Wannan shi ma daga cikin abin da suka keɓanta da shi. Haka shine abin da muka gani yanzu, anna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadahum. Kenan Allah ya haramta ma ƙasa ta ci namansu. Inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kenan Allah ya haramtawa ƙasa ta ci naman annabawa. Na biyar, at-takhyiru indal maut. Annaba ana ba su zabi wajen mutuwa. Dalili kuma dalilu ma rawahu al-Bukhari an annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda Imam al-Bukhari rawaito daga annabi sira da amince Allah tabbata gare shi. Annabi yake cewa ma min nabiyyin yamradu illa khayyarahu Allahu bayna ad-dunya wal akhirah. Annabi ya ce babu wani annabi da zai rashin lafiya face Allah ya bashi zabi tsakanin ya zauna a duniya ko kuma ya je hadu da Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana ya mutu kenan. Abu na shidda da annaba suka keɓanta da shi, anna al-anbiya'a yudfanuna fi makani mautihim. Su annabawa ana binne su ne a gurin da suka mutu. Imam Ahmad ya rawaito hadisi da waninsa daga annabi sira da amince Allah tabbata gare shi. Annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala, lalle annabi sira da amince Allah tabbata gare shi kala, yana cewa la yuqbaru nabiyyun illa haythu yamut. Kenan ba abin ne annabi sai a inda ya mutu. Kenan annabi ba abin ne shi sai a inda ya mutu. Shi yasa lokacin da sahabbai suka yi sabani game da ina za abin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Abubakar yazo ya raba wannan gardama, saboda shi ne ya rawaito hadisin daga manzo Allah. Yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yudfanu an-nabiyyu haythu qubida. Yace ana binne annabi ne a inda Allah ya dauki rayuwarsa. Shi yasa manzo Allah da ya mutu a dakin Aisha, anan aka binne shi. Daga kenan wannan shi ma khususiyar annabawa ce, a inda suka mutu to anan ake musu kabari a binne su. Na bakwai, annahum ahya'un fi quburihim. Kuma suraye yuni a cikin kaburansu, ma'ana Allah yana raye da su a cikin kaburansu, suna rayuwa a cikin kaburansu, kamar da ya tabbata hadisi a Sahih Bukhari. Na takwas kuma, la yurasuna, annabawa ba a cin gadansu, saboda hadisin da manzo Allah yake cewa la nurasu ma tarakna sadaka, yace mu annabawa ba a cin gadan mu, abinda muka bari kenan wannan sadaka ne. Kenan wannan sune abubuwa a takaice guda takwas wanda annaba suka keɓanta da su, wanda a cikin wannan hadisi da muka karanta mun ga manzo Allah ya ce Allah ya haramta ma ƙasa ta ci naman annabawa. To kuma shine muka kawo ragowa ababan da malamai suka zana min babil fa'ida. Kenan ba iya wai ƙasa ba bata ci naman annabawa bane kadai suka keɓanta da shi, akwai wasu abubuwa kamar da muka ce wahayi kare su daga aikata laifi, idanun su na bacci amma zukatansu ba sa yi, Allah ya haramta ƙasa ta ci naman su, kuma ana ba su zabi wajen mutuwa, kuma su ana binne su ne a inda suka mutu, kuma su rayu ne a cikin kabarinsu, kuma hallolan kuma haka nan dai ba a cin gada annaba idan suka mutu, abinda suka bari na dukiya kenan wannan ana barin shi ne a baitul mali na kenan dukiya ta al'umma, kenan ƴaƴansu ba sa cin gada su. Yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati, Fatima Allah kara mata yarda ta zo jan abokar ta ce tana son gadan mahaifinta. Sai manzo ya Abubakar ya ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa la nurasu, abinda muka bari ba a cin gadan mu na dukiya. Ya ce ma tarakna sadaka, kenan abinda muka bari sadaka ne. Daga kenan waɗannan su ne a takaice kenan abubuwan da annaba suka keɓanta da shi. Kenan dai mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan yauta masa salati a daren juma'a da kuma ranar juma'a. Wancan hadisi da muka gani farko yana bayani ne akan ranar juma'a. Wannan hadisi kuma na gaba shi kuma yana bayani ne akan daren juma'a da ranar juma'a. An Anasin radiyallahu anhu qala, daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace aksiru salata alayya yawmal jumu'ati wa laylatal jumu'a. Manzo Allah ce ku yawaita yi mini salati a ranar juma'a da daren juma'a. Yace faman salla alayya salatan, yace duk wanda ya mini salati daya sallallahu alaihi ashran, to Allah zai masa salati goma. Wannan falala ce mai girma. Manzo Allah ce mu yawaita yi masa salati a ranar juma'a da daren juma'a. To aka ce daren juma'a ƴan uwa yana fara ne daga rana alhamis idan rana ta fada. Yanzu misali ayo muna alhamis rana ta fada ko to daga lokacin da rana ta fada to deja kai tsaye an shiga daren juma'a saboda a musulunci dare yana riga da yini ne. Allah ce wallahu yuqaddirul laila wan nahara, kenan dare ne ke fara zuwa kafin yini. Inda zamu gane haka, yanzu in watan Ramadan ya zo a daren da aka ga wata, ai an shiga watan Ramadan, shi yasa indai aka ga wata za a yi sallar asham saboda mi deja an shiga watan Ramadan, saboda a musulunci dare yake fara zuwa tukunnan yini. Kuma haka nan idan aka ga watan sallah, ma'ana watan Shawwal, kaga a wannan daren ba a yin sallar asham, me yasa? Saboda an huta daga Ramadan an shiga daren ɗiga watan sallah. Daga kenan idan aka ce daren juma'a kenan ra alhamis, daga zarar rana ta faɗi an kira sallar magriba to an shiga daren juma'a har zuwa lokacin da za a kira sallar asuba. Daga an kira sallar asuba to an huta daga daren juma'a an shiga kuma mi yini ranar juma'a. To shi kuma wannan yinin tun daga kulluwa alfajir har zuwa lokacin da rana za ta faɗa, to wannan shi ne. Kenan yanzu wannan salatin da ake so mai wuta ma manzon Allah a daren juma'a da ranar juma'a yana farawa ne tun daga yau alhamis bayan sallar magriba har zuwa gobe juma'a kafin rana ta fada. To ana so mai wuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, me yasa? Kowane lokaci ana so mai wuta ma manzon Allah salati, amma a daren juma'a da ranar juma'a falalar ta musamman ce, saboda manzon Allah ya nuna mana cewa mu yawaita, saboda mi duk wanda yake yawaita yi mai salati to za a bijirar da salatin nashi zuwa wajen manzon Allah, a ce wani dan wani yayi maka salati. Kenan ƴan uwa, muna so mu samu wannan falala, kenan mu kasance cikin wannan. Kuma bayan wannan duk salatin da za ka ma manzon Allah daya, Allah subhanahu wataala zai ma salati 10. Salatin Allah kuma kamar da tabbata a sahihul Bukhari daga Abu al-Aliya, Allah kara masa yarda, yake cewa salatullahi lil abdi sana'uhu alaihi inda al-malail ala. Kenan Allah zai yabi bawa ne, yaban da salatin da Allah zai ma bawa shine zai yabe shi a wajen mala'iku da suke tare da shi. Ma'ana Allah kama sunanka da na mahaifinka da na mahaifiyarka ya yabe ka, ya ma kyakkyawan yabo a wajen mala'iku wanda suke tare da shi. Kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka lada 10, wa kutibat lahu ashru hasanat wa muhiyat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat. Za a baka lada 10, alkankare ma zunubi 10, a daukaka darajarka 10. Wannan hadisi ya zo a cikin Sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi, hadisi mai lamba 2994, sanki mil nafsan ka turbin katoz. Imam Albani ya ce kuma hadisi ne hasan. Kenan da aka yan uwa mu zamanto masu yawaita yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati, kamar yadda ya nemi mu yawaita yi mai salati a ranar juma'a da ran juma'a. Da haka tun yanzu lokacin ya fara, muna cikin daren juma'a har zuwa mitayi. Kuma siga salatin da ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine akwai shine salatul ibrahimiyya. Kuma shi wannan salatul ibrahimiyya yana da sigogi da suka tabbata masu yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. An mutun yadi ba littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na Muhammad bin Nasiruddin Albani, ya kawo akalla wajen sigogi guda 8 na salatul ibrahimiyya wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ala sabilil misal, daga ciki akwai hadisin Abi Humaid As-Sa'idi, Allah kara masa yarda, annahum qalu ya rasulullah, shi Abi Sa'id Abi Humaid As-Sa'idi yake cewa sun ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, kaifa nusalli alayka, lokacin da Allah ya saukar da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, aya ta 56 a cikin suratul Ahzab. Allah ce lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi Muhammad tsira da amince Allah tabbata gare shi. Sai Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, sallu alaihi, ku yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, kuma ku yi sallama a gare shi. To sai sahabbai suka ce mun san na'arifu kaifa nusallimu alayka, mun san yadda zamu ma sallama, shine mu ce assalamu alayka ya rasulullah, lakin kaifa sanusalli alayka, to amma salati ya ne zamu ma. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da mun ce Allah tabbata gare shi, ce musu qulu, ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari da Muslim. Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 3369 turamin turasan sosan tanef shi ko muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 407 katsan set haka dan daga cikin sigogin siratul ibrahimiya akwai hadisi daga ka'ab bin ujra qala yake cewa yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi kharaja alaina ya fito wajenmu fa kulna ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah kada alimna kaifa nusallimu alayka hakika mun san ya zan ma sallama shine mu ce assalamu alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka to Allah ya umace mu ma salati to ya zamu ma qala sai manzo Allah ya ce fa qulu ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid shi ma wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim bukhari ya kashi hadisi bi lamba 6375 simil turasan sosan kenz shi kuma muslim ya kashi hadisi mai lamba 406 kat sunset kenan wannan shi ma yana daga cikin sigogi na salatul ibrahimiya wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan kuma daga cikin sigogi dai na salatul ibrahimiya wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ka'ab bin ujra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da suka tambaye shi za su mai salati yace ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan yana cikin sahih al-Bukhari hadisi mai lamba 3370 turwasan sosandis haka nan daga cikin sigogin salatul ibrahimiya akwai ruwaya abi sa'id al-khudri qala yake cewa kulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah hadha assalamu alayka yin sallama mun sai da zamu ma fa kaifa nusalli ya zamu ma salati qala sai manzo Allah ce kulu ku ce allahumma salli ala muhammad عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم رواه البخاري شيمان حديث إمام البخاري رويته شي حديث ميلان با 6358 سيميل تراسان سانكانتويت هكذا daga cikin sigogin salatul ibrahimiya akwai ruwaya sahabi abi mas'ud al-ansari shi kuma sigar shine allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim bil alamin innaka hamidum majid shi kuma wannan ruwayan muslim ne rawahu muslim hadisi mai lamba 405 katsan sank haka nan daga cikin sigogin dai akwai ruwaya ka'ab bin ujra shi kuma siga shine allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid shi kuma wannan ruwaya imam abu daud hadisi mai lamba 976 ma'ana nafsan suwasan says haka daga ciki dai akwai ruwaya abi mas'ud uqbatu bin amr shi kuma siga ji shine allahumma salli ala muhammad annabiyil ummi wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكرا لنا إمام أحمد يرويتوش أتكي مسند حديثي ميلانبا دبوكو مشابكو يدى سابا إندبيو نسات ميل سواسان دوز هكذا نام دقا تكين سيغا دي سيغا تابكو أكوي حديثي أبي مسعود قال يجي تأكيل يا رسول الله أنت بيمنز الله كيف نسلي عليك يا يزام ما سلاتي قال يجي قولوا كتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأن شمانة كم مسند إمام أحمد بن حنبل حديثي ملنبا دبوغو مشابكوي دستن بكوي كنو أن النموذجني مسالي نمك بغانا سيغو جينا salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tabbata daga bakin sa kenan wannan shine ake so mutun yayi ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a daren juma'a da ranar juma'a kai tayi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا متنك تشكين سيقوين ناك زانو kenan ka samu ɗaya daga ciki ka ringa in ka iya sai duka kuma sai mutun ya ringa tattanzawa domin ya samu falalar kowace daga cikin siga ta salatul ibrahimiyya wadda ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan shine ladabi na farko yawaita yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kenan a ranar juma'a da daren juma'a. Ladabi na biyu daga cikin ladabban ranar juma'a shine ana so mutun ya zamanto yana karanta ko ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a, saboda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahabi Abi Sa'id al-Khudri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sira da aminci Allah ya tabbata gare shi yake cewa man qara'a suratul kahfi ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي. حديثي دقى أبي سيد الخدري قال يتوى من زال صلى الله عليه وسلم أتدوان كانت سورة الكهف أدران جمعة ألا زي حسك كامس حسكي فيما بينه دقى إنديك حزوا بيت العتيق شين داكين كعبا. وأن حديثي إمام الدارمي رويتوش حديثي ملنبا 3,407 Tramil Cut Sunset, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'. Hadisi bi lamba 6,471 Simil Cut Sunset Sons. Kenan ya nuna mana kenan cewa Suratul Kahfi ana iya karanta ta daren Juma'a, ma'ana a wannan daren da muke ciki yanzu, ma'ana Ra'al Hamis da daddare daga bayan sallar magriba har zuwa sallar asuba, to zaka iya karanta Suratul Kahfi kamar yadda muka gani gashi na hadisi na ya tabbata daga manzon Allah ana karanta ta a daren juma'a. Sai kuma a ranar juma'a, shi kuma a ranar juma'a ya tabbata ne daga sai ranar juma'a, to shi ma a ranar juma'a ya tabbata shi ma daga Abi Sa'id al-Khudri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a suratul kahfi fi yawmil juma'a adaa lahu min an-nuri ma bainal juma'ataini. Duk wanda ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a, to Allah zai haskaka mai haske tsakanin juma'a guda biyu, ma'ana daga juma'a da ka karanta har zuwa juma'a mai zuwa ta satin gaba, Allah zai haskaka mai tsakanin waɗannan juma'a guda biyu, zaka ta iska alkhairai da abubuwa na farin ciki da abubuwa na darajoji da ni'ima da falala daga Allah subhanahu wata'ala. Wannan hadisi shi kuma Imam al-Hakim ya rawaito shi da Baihaqi, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'. Hadisi mai lamba 6,470 Simil Katsan Suwasan Dis. Kenan da haka waɗannan hadisai biyu suna mana bayanin akan kenan falalar karanta Suratul Kahf a ranar juma'a da daren juma'a. Na ga ce daren juma'a kenan tun daga bayan magariba a ranar Alhamis kenan har zuwa ketowa alfajir, ma'ana lokacin da za a kira sallar asuba. In aka ce kuma yini, shi kuma tun daga lokacin da asuba aka kira sallar asuba alfajir keto har zuwa lokacin da rana za ta fada. Kenan wannan lokacin ne ake so mutum ya samu ya karanta Suratul Kahf kenan, ko a daren juma'a ko a yinin juma'a din. Kenan wannan shi ma na daga cikin ladabba na ranar juma'a. Na biyu akwai al-igtisal yawmil juma'a, ana so mutum yayi wanka kenan a ranar juma'a. Hadisi ya tabbata daga Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu ya da Allah tabbata a gare shi, annabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga annabi tsira da mun ta Allah tabbata a gare shi yake cewa al-ghuslu yawmal juma'ati wajibun ala kulli muhtalim. Manzo Allah ce yin wanka a ranar juma'a wajibi ne, ai lazimun ala kulli muhtalim ay ala kulli baligin, kenan wajibi ne akan dukkan wani baligi. Wannan yana cikin Sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi, Bukhari da Muslim. Yawa wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, hadisi mai lamba 8,877 Wisan Suwasan Disel. Haka nan kuma hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullahi dan Umar. Afwan, shi wannan hadisi da muka karanta al-ghusl yawm al-jum'a yana cikin Bukhari da Muslim ne. Kidan Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 858 wisan sankan tweet. Shi kuma Muslim ya kashi hadisi mai lamba 846 wisan karansis. Hadisi na biyu shi kuma daga Abdullahi dan Umar. Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa da sauran sabon manzo Allah gabaki daya. Yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza jaa ahadukum al-jum'a idan ɗayan ku zai zo juma'a falyagtasil to yayi wanka. Wannan hadisi shi kuma yana cikin Bukhari hadisi mai lamba 877 wisan swasan diset. Kina wannan yana nuna mana cewa muhimmancin yin wanka a meke da suna a ranar juma'a. To wa'annan hadisai da su kadai suka tabbata to da za a ce wankan juma'a wajibi ne tunda manzon Allah nan umarni ne yace wankan juma'a wajibi ne sai yace wajibun kenan dole ne tilas ne. To amma kuma an samu wani hadisi wanda yake nuna cewa wankan mustahabi ne ana so. Hadisin Samurata bin Jundub qala radiyallahu anhu kenan daga wannan sahabi Samura dan Jundub ya dala tabbata a gare shi. Qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat yace duk wanda ya arwalla ranar juma'a to madalla wa man ightasala amma wanda ya wanka fa lughusul afdal to wankan shi yafi falala. To wannan hadisi yana cikin Sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 4097 katsan 427 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin kenan sahih na Tirmidhi. Daga kenan wannan hadisi sai malamai suka ce musamman irin sai Imam Shafi'i yake cewa to kenan wannan dalili ne akan cewa kenan wankan juma'a ba wajibi bane ba amma ana so mutun yayi in yayi wankan shi ya fi falala. Amma da mutun zai arwala ma ya wadatar mai tunda manzo Allah ya ce duk wanda ya arwala yace fa biha wa ni'mat. Duk da wasu malaman kuma suna ganin cewa a'a wajibcin yana nan kenan za a diba ne akwai wanda wankan zai zamanto wajibi a kansa akwai wanda ba zai zamanto wajibi a kansa ba. Suka ce idan mutun ya zamanto yana da datti da dauda to wannan ana so ya wanka saboda ranar juma'a in aka je masallaci ana hadaka ne da taro na cincirin da al'ummar musulmi kenan ka shiga cikin wannan taro na al'ummar musulmi masu dimbin yawa a yanayi mara dadi kana me yake da suna kana wari da makamantan su kenan wannan bai dace ba tunda ba a so mutun ya zo masallaci da kazanta ana so mutun ya tsafta da ado da kwalliya. Allah ya ce khuzu zinatakum inda kulli masjid. To suka ce idan misali irin mutun ne yana aiki ko sana'a wanda zai baci ko kuma wanda za ta sa akwai wani karni ko wani wari a tattare da shi to ana so lokacin da sallar juma'a tai ya samu yayi wanka dan kai ji a yanayi wanda yake ba mai kyau ba. Amma suka ce mutumin da misali yanayin aikin shi ko sana'arsa baya bace ko baya yin dauda ko yayi wari misali irin a ce a guri guda ne ke a zaune to wannan shine ka ce in yayi wankan shi yafi amma in yayi arwalla kenan wannan ta wadatar masa. Kuma wanka ana so ne a yi shi lokacin da za a je juma'a inda wasu zaka ga suna yin shi ne tun da sassafe wasu ma tun da asuba. To amma dai abin da yafi falala lokacin da zaka je masallacin aka fi so kai saboda lokacin in ka tayi kai wankan zaka je a yanayi ne mai kyau. Da haka kenan dai kuma abin da ake ni da wankan juma'a din irin wanka na janaba yadda mutum yake wankan janaba to haka zai wankan juma'a ko niyya ce za ta bambanta su. In ka zo yin wankan juma'a sai ka kudace yin niyyar wankan juma'a amma da kake yin wankan janaba siffar da kaifiyar din kenan haka mutum zai. Da haka dai ladabi na uku daga cikin ladabban ranar juma'a shine yin wanka ranar juma'a. Na gaba daga cikin ladabban ranar juma'a shine akwai mutun ya zamanto ya sa kaya masu kyau hudu kenan haka kuma mutun ya aswaki biyar kenan haka mutun ya sanya turare shida kenan. Wannan su kuma ladabban guda uku sun zo ne a hadisi guda daya hadisin Abi Sa'id al-Khudri da Abi Hurairah ta kala su duka sabannin guda biyu Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan da Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani kala su duka bin suka ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man ightasala yawm al-jum'ati duk wanda ya wanka ranar juma'a wastaka kuma yayi aswaki ma'ana wastaka ay tasawwaka bisiwak kuma ya aswaki wa massa min tibin kuma ya sanya turare in kana indahu idan yana da wa labisa min ahsani siyabihi kuma zalla ce sanya daga cikin mafi kyan kayansa summa kharaja sannan ya fito ay summa kharaja ila almasjidi sannan ya fito zuwa masallaci hatta ya ati almasjida har sai ya zo masallaci balam yatakhatta riqaban nasi bai ringa tsallake kawadin mutane ba summa raka'a ma sha'a an yarka'a sannan kuma ay summa sallama sha'a sannan ya sallaci abinda Allah ya so sallata summa ansata sannan kuma ya shuru ay sakata sukutan sannan ya shuru idza kharaja al-imamu a lokacin da liman ya huto ya hawo minbari balam yatakallam bai magana ba hatta ya furuga min salatihi ay hatta yantahi min salati al-jum'a sai da kare salat al-jum'a manzo Allah ce kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha to wannan zai zama to kafara gare shi tsakanin wannan juma'a da juma'ar da take kenan gabaninta ma'ana za a kankare mai zinubansa daga juma'ar da ta wuce zuwa wannan juma'a idan ya kiyaye wa'annan ka'idodi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan hadisi a cikin sunan na Abi Dawud Imam Albani ya ce hadisi ne hasan hadisi mai lamba 343 a cikin sunan Abi Dawud turwa san karan turwa kina a wannan hadisi an zana mana wasu ababe na fa'idodi daga ciki akwai yin wanka wanda mun yi bayani a baya akwai mutun ya sanya mafi kyan kaya kuma a cikin mafi kyan kaya kayan da aka fi so mutun ya sa su ne fararen kaya ma'ana in mutun zai je juma'a in san samu ne mutun ya sa fararen kaya saboda hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi kare yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata gare shi yake cewa ilbasu min siyabikum albayada yace ku sanya daga cikin kayakinku farare fa innaha min khairi siyabikum saboda kaya farare suna daga cikin mafi alkhairin kaya kayakin da za ku sanya wa kaffinu fiha mautakum kuma manzo Allah ya ce ku ringa ma mamatanku likafani da farin kaya shi yasa mamaci ake sanya mai farin likafani to manzo Allah ya ce mafi alkhairin kayakin mu shine fararen kaya haka in san samu ne ma mutum ko da juma'a zai je ya samu fararen kaya yasa saboda manzo Allah ya ce su ne mafi alkhairin kayaki wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 994 914 kuma Imam Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahih Tirmidhi yace hadisi ne sahihi kenan dai ana so mutun ya sa kaya masu kyau kenan in zaka je juma'a ka samu kaya masu kyau ka sa in ka samu harare su aka fi so in baka samu harare ba ya zaman dole ka je da kaya masu kyau na gaba kuma akwai wadu tibi mutun ya sanya turare kamar da muka gani a hadisin manzo Allah ce mutun ya sanya turare yayin da ya samu turare haka kuma na gaba manzo Allah ya nuna ana so mutun ya nafila da ake qabla juma'a la hadda laha ko mu ce la hadda lahu at-tanaffulu qabla juma'ati la hadda lahu kenan mutun yana iya sallata abinda Allah ya sauka mai saboda hadisin manzo Allah ya ce sannan summa raka'a ma sha'an yarka sannan ya yi ruku'i ma'ana ne ya yi sallata abinda Allah ya so ya sallata mana kafin sallar juma'a an baka dama zaka yi nafilfili iya abinda zaka iya biyu zaka yi hudu zaka yi shida zaka yi takwas zaka yi abinda dai Allah ya so ya yi ma sannan kuma daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba a so mutun ya yi magana a lokacin da liman yake hudu ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda yake yi wannan ka'idodi za ka kankare mai zunubansa daga juma'a da ta gabata zuwa wannan da ya kiyaye wannan ladubba kenan dai daga cikin ladubba ranar juma'a bayan mutun ya yi wanka to ana so ya sanya kaya masu kyau bayan wannan kuma ana so ya sanya turare bayan wannan kuma ana so ya yi aswaki haka daga cikin ladubba ranar juma'a akwai azhabu ila almasjid mashiyan illa li uzr an fi so mutun ya tafi masallacin juma'a kafa sai dai in akwai uzuri to wannan yin abun hawa ba laifi bane ba ma'ana uzuri da ya zama to akwai nisa tsakaninka da masallacin ko kuma irin kama kare ne in kace zaka je a kafa zaka iya rasa sallah sai ka hawo ko kuma wani rashin lahiya ko duk wani uzuri dai da zai gito ma mutum kenan wannan ba laifi bane ba amma abinda aka fi so ka tafi a kafa dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Aus bin Aus As-Saqafi radiyallahu anhu yadala tabata gare shi yake cewa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da mun ci Allah tabata gare shi ya kule yana cewa man gassala ra'sahu yawmal juma'a wa gtasala thumma bakkara wa btakara wa masha wa lam yarkab manzon Allah ce duk wanda ya wanka wanke kanshi ranar juma'a yayi wanka kuma ya sammuku yazo da wuri wa masha kuma ya tahiya a kafa wa lam yarkab bai hawa abin hawa to wannan shine mahalli shahidi din ma'anan da aka ce an fi so mutun ya tahiya a kafa ba su ya abin hawa sai dai in akwai uzuri ne ko larura kun gani anan manzo Allah me yace wa masha wa lam yarkab kenan mutun ya tahiya da kafa bai hawa abin hawa ba kuma wadana min al-imami kuma ya kusanto liman ma'ana ya zamanto a sahun farko saboda aka ce ka kusanci liman shine sahun farko ay sara ila sufufil ula ya zamanto a sahun farko li yaqtariba min al-imam to min ya zamanto kusa da liman fastama'a kuma ya saurari hudu ba walam yalgu ay walam yatakallam bi ba magana ba kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha zalla ce to duk wanda yake yawa wannan ka'idodin za a bashi ladan azumin shekara na nafila da tsayuwar dare ta nafila wannan hadisi na cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 345 turwasan Karan Seng kuma Imam Albani ya inganta shi ma'ana a wannan hadisin manzo Allah ya zana mana wasu ababe wanda idan muka kiyaye su to za a baka ladan duk takuɗe da kake yi daga gida zuwa masallacin Juma'a za a ringa baka ladan azumin nafila na shekara da kuma ladan tsayuwa sallar dare na shekara duk takuɗe to amma wa ƴan uwa kafin a samu wannan garabasawa sai an samu wannan abubuwan da manzo Allah ya zana na farko dai manzo Allah ce mana gassala wanda ya wanka tasala wanda ya wanka ma'ana kai wankan Juma'a na biyu summa bakkara kuma kai sammako ka zo masallacin Juma'a da wuri wa masha kuma ka zo a kafa walam yarkab ka hawa abun hawa ba ka hawa belo ko moto ko mota ba na hudu wadana min al-imami kuma ka zo kusa da liman ma'ana a sahun farko fastama a nabiyar kuma ka saurari hudu ba walam yalgu ba kai magana ba to shine za a baka wa'annan duk taku daya ladan amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha za a baka ladan shekara na azumin nafila da kuma sallar dare ma'ana tsayuwar dare na shekara to wannan falala ce mai girma da Allah subhanahu wataala ya tana da daga kenan dai an yi so ƴan uwa mutun ya je masallacin Juma'a kafa kenan wannan shi fa falala amma akwai uzuri in mutun ya hawa abin hawa nan ba laifi bane ba sai dai abinda aka fi so ka je a kafa domin ka samu wannan falala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka yana daga cikin ladubba na ranar Juma'a akwai at-tabkiru ila al-masjid yin sammako zuwa masallacin Juma'a fa fi sahihaini ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Abi Hurairata radiyallahu anhu daga sahabi Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah kare da gare shi ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi ya ce man ightasala yawmal juma'ati ghusla al-janaba wanda yi wanka a ranar Juma'a wanka irin na janaba ay ghuslan ka ghuslil janaba ma'ana yi wanka irin wankan janaba saboda shi ma wankan Juma'a irin yadda kake wankan janaba haka zaka yi wankan Juma'a abin da yake bambanta su niyya ce to manzo Allah ce wanda yi wanka a ranar Juma'a irin wankan janaba summa raha ay bi ma'ana summa zahaba tunda raha asalin shi daga ar-rawah ne ar-rawah shine az-zahabu fi awwalin nahr shine yin tafiya a farkon yin to na manzo Allah ce summa raha sannan yayi tafiya ay fi awwali as-sa'a kina a farkon lokaci to shi kuma wannan yana fara ne yabda'u min tulu'i ash-shams ma'ana farkon sa'a tana fara ne daga lokacin da rana ta bullo ma'ana wanda zai yi sammako ma'ana ya je tun lokacin da rana ta bullo ya je masallacin Juma'a shine as-sa'a al-ula sa'a ta farko kenan tun lokacin da al-fajr tun lokacin da rana ta fito kamar yadda malamai suka bayyana irin su Imam an-Nawawi da Ibn Hajar da sauran malamai kenan kaje a wannan lokacin faka annama qarraba badanatan baka annama qarraba ay bi ma'ana baka annama tasaddaqa badanatan ay al-ibl ma'ana manzala ce duk wanda yaje a sa'a farko masallacin juma'a za a bashi ladan kamar yayin sadaka ne da raqumi kamar kayan karakumi ne ka bada sadaka in gaje a sa'a farko shine muka ce sa'a farko malami sun ce tana farawa ne shine min tulu ash-shamsi daga lokacin da rana ta bullo to duk wanda yaje masallacin juma'a irin wannan lokaci za a bashi ladan kamar yayi mi kamar yayi sadaka ne da raqumi wa marraha fi sa'ati saniya aiwa man zahaba fi sa'ati saniya wanda yaje kuma a sa'a ta biyu baka annama qarraba baqaratan za a bashi ladan kamar yayi sadaka ne da saniya wa marraha fi sa'ati salisa wanda kuma yaje masallacin juma'a a sa'a ta uku baka annama qarraba kabshan aqran za a bashi ladan kamar yayi sadaka ne kenan da rago mai kafo shine kabshan aqran ai al-kabshul aqran huwa zulqarni ma'ana ma wanda yake da kaho wa marraha fi sa'ati rabi'a wanda yaje masallacin juma'a a sa'a ta hudu baka annama qarraba dajajatan za a bashi ladan kamar yayi sadaka ne da kaza wa marraha fi sa'ati al-khamisa wanda kuma yaje a sa'a ta biyar baka annama qarraba baydatan za a bashi ladan kamar yayi sadaka ne da kwai fa idza kharaja al-imamu idan liman ya fito ma'ana ai sa'ada ila al-minbar lokacin da liman ya fito ya hawo minbari hadaratul mala'ika hay mala'iku su zo ta manzala ce ranar juma'a mala'iku suna tsayuwa akan kofa duk wanda yazo suna rubuta shi a cikin wata qa'ima list wata takarda daga ma daga liman ya fito to shikenan su nade wannan listin su riyata sai su zo su ma istami'una zikra ay istami'una khutba za su zo su ma su rubuta khutba to wannan hadisi ina cikin bukhari da muslim bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 881 2081 muslim hadisi mai lamba 850 wisan sankan kin wannan nuna mana muhimmancin ƴan uwa mu ringa sammako zuwa masallacin juma'a mun ji manzo Allah da ya kasafta abin wanda yaje a sa'a farko za a bashi ladan kamar ya sadaka da raqumi a sa'a ta biyu kamar ya sadaka da saniya a sa'a ta uku kamar ya sadaka da rago mai kaho a sa'a ta hudu kamar ya sadaka da kaza a sa'a ta biyar kamar ya sadaka da kwai to akwai wanda shi sadaka kwan ma bai samu eh liman ya zo ya fara hudu baki zuwa wani kuma ya an ida ma hudu ba za a tashi sallah ke zuwa kina wannan asara ce babba kuma na biyu qa'ima list din da mala'iku suke rubuta sunaye daga liman ya hudu ya zo za a fara hudu ba suke riyata to akwai wanda bai taba shiga cikin wannan list din ba da ake rubutawa na masu zuwa masallaci da wuri da haka kenan yan uwa wani zaka ganshi ya yi shirin juma'a ya shirya tsafe wato ko zauna a fada ko a majalisa wai jira yake an kusa ida hudu ba yaje wannan asara ce babba wanda ka je ka zauna kai sallar nafila kai karatun qur'ani kai salatin manzon Allah kai istighfari ka samu lada kuma a rubuta ka aladan wanda suka je da wuri a baka ladan wata kila ko saniya ko kuma rago kuma gashi in ka zauna kana jiran sallar manzon Allah ce a cikin sallar kake za a ringa rubuta ma ladan sallah da haka kenan ƴan uwa mu ringa kokari matakar dai baka komi to ka shirya da wuri ka je juma'a domin ka dace da wannan lada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka ina daga cikin ladubba na ranar juma'a yustahabbu qira'atu suratai as-sajda wal insan fi fajr al-juma'a mustahabbi ne ana so a karanta suratu as-sajda da suratu al-insan a sallar asuba a ranar juma'a fa fi sahihaini ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abi huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah kara masa yarda da sauran sabon manzon Allah annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake cewa lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yaqra'u bis subhi ya kasance yana karantawa a sallar asuba yawmal juma'ati a ranar juma'a bi alif lam mim tanzilu kene yana karanta alif lam mim tanzilu ma'ana yana nin yana karanta suratul sajda kamilatan gabaki dayanta wai sujudu fiha kuma yana sujjada tunda akwai sujjada a cikin ta ma'ana yana karanta kenan me yake da suna alif lam mim tanzilu ma'ana suratul sajda fil rak'atil ula a rak'a farko ma'ana duka sura yake karanta ta a rak'a farko wa fi saniya a rak'a ta bi a sallar asuba hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura yana karanta hal ata alal insani hinu min ad-dahri a rak'a ta bi wannan hadisi a cikin bukhari da muslim Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 800 da 191. Muslim ya kashi hadisi mai lamba 880. Wisan katrogan. To kenan wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta kusa ta zamanto sunna ce mahjura. Yanzu ba ko ina bane zaka samu ana tabbaka wannan sunna ta manzo Allah a ranar meke da suna a sallar asuba ta ranar juma'a a raka'a farko a karanta fatiha da suratul sajada dukanta a raka'a farko a raka'a ta biyu a karanta fatiha da halata alal insan suratul insan dukanta kaga dai mun gani Abu Hurairah ke bada labari hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yana karantawa kenan ana so limamai su tabbaka wannan kuma in za su yi su sanar da mamu su ce to ka ku ga mun tsawaita manzo Allah ne ya kasance yana karantawa kuma ya arinda tantancewa kenan ba ko ta juma'a bace ba ba ko wata kuma sallar asuba ba ta ranar juma'a in ka zo zaka ringa karantawa ba a'a zaka ringa canzawa wata ran in ka zo kenan a karanta suratul fatiha din da sajada a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma fatiha da kuma suratul insan tunda an ce mustahabi ne ana so ne inda wajibi ne aka ce kenan shine zai zama to kullun dindindin inde sallar asuba ce ta ranar juma'a zaka karanta su amma mustahabi ne ana so ne kenan wani zuban ana so a canza wata ran in aka yi wata ran wata juma'a kuma sai a sauya a yi da wasu surori kenan wannan shine sunna ta gaba ana so a karanta wannan a sallar asuba a ranar juma'a daga ciki kuma ladabba akwai yustahabbul qira'atu fi salatil juma'ati bil juma'ati wal munafiqin aw sabbi wal ghashiya hallo kuma ana so a sallar juma'a a ranar juma'a din a karanta suratul juma'a da suratul munafiqun ko kuma sabbi isma rabbikal a'la da suratul ghashiya kina ana so a karanta su wannan su kuma a sallar juma'a shi wannan da muka yi bayani a sallar asuba a ranar juma'a to shi kuma wannan a sallar juma'a da ake yi rawa muslimun fi sahih imam muslim ya rawaito a cikin sahih littafin sa an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya dala tabbata gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratul jumu'ati wal munafiqin yace manzo Allah kasance yana karanta a sallar juma'a suratul juma'a isabilillahi da kuma wal munafiqin da suratul munafiqin idza ja'a akal munafiqin wannan yazo a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 879 wisan sosan disnef to yan uwa kun ga wannan shi ma sunna ce ta manzo Allah a sallar juma'a a raka'a farko a karanta fatiha da suratul juma'a dukan ta manzo Allah yake yi haka kuma a raka'a ta biyu na karanta fatiha da suratul munafiqun a wani karo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka ne a sallar juma'a kamar da ya tabbata shi ma da a cikin sahih muslim daga sahabi an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبب اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية صحابي النعمان بن بشير كبار الأباري كتاب من زال صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ينا كرن تأتكين إيدي غدابي معنا يعني إيد الفطر والأدى أسل إيدي تأزمي تليا ينا كرن تهكدي وفي الجمعة هكا أسل الجمعة أي وفي صلاة الجمعة a sallar juma'a me yake karantawa a sallolin idi guda biyu da sallar juma'a ai yana karanta sabbi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghashiya ma'ana manzo Allah yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul ghashiya a sallolin idi guda biyu haka a sallar juma'a ma yana karantawa ma'ana a raka'a farko ta juma'a ko ta idi yake karanta fatiha da sabbi isma rabbikal a'la dukanta a raka'a ta biyu ta juma'a din ko idi din yana karanta fatiha da hal ataka hadisul ghashiya kenan wannan shi ma tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul ghashiya a sallar juma'a kuma kamar da muka gani yana karanta yusabbihu suratul juma'a din da kuma suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna daga kenan wannan ana so kenan limamai masu sallar juma'a su dabbaka wannan sunna ta manzo Allah ya su ringa tantancewa suna tanawwu ma'ana suna modification wata ran a sallar juma'a karanta fatiha da sabbi a raka'a farko fatiha da halata a raka'a ta biyu wata ran kuma aka zo sallar juma'a sauya ayi fatiha da yusabbihu a raka'a ta biyu a karanta fatiha da idza ja'aka al munafiquna to insha Allah ladabban suna da yawa zamu tsaya anan in Allah ya nuna wannan sati mai zuwa dare da lafiya sai mu dora mu ci gaba bayani akan ladabbar ranar Juma'a. Fata abin da muka faɗa na daidai, Allah subhanahu wata'ala ya sa mu tarayyar lada a cikin kuskure kuma da tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƴan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya cikin iyaye da kakanni da malamai da sauran al'umma musulmi gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya sa su huta. Mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya raya mu akan musulunci ya kyauta da ƙarshen mu ya sa mu cika da imani. Marasa lafiya da suke gida da likita Allah ya ba su lafiya. Mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya. Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata a wannan ƙasa ta mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah ya kawar mana da dukkan sharri da bala'i da fitintunu na zahiri da batini a ƙasar mu ta Niger da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya. Duk wanda suke neman ƙasar mu da wani sharri ko wani makirci, to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala in masu shiruwa ne Allah ya shirye su, in ba masu shiruwa bane ba Allah ya mai da duk wani sharri da suka kullu a kansu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu, wanda suke cikin larurori Allah ya yi musu, wanda bashi suke da bashi shika a kansa Allah ya hore musu su biya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana rayuwa, ya kare mu da sharri da fitintunun wannan zamani, ya tsare mana imani da mutuncinmu. Allah ya shiri dukkan al'umma musulmi maza da mata yara da manya gabaki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana imaninmu, ya sa mu ya kyautata ƙarshen mu, ya sa lokacin mu ya mu cika da imani. Allah ya sa kuma aljanna firdaus ce ma koma mu gabaki ɗaya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.